Fatu Madalla. Shugaban masu hamayya da gwamnatin kasar Zimbabwe wato jagoran jam'iyyar MDC mai adawa kuma tsohon Prime Minister Mr. Morgan Tsvangirai ya bayyana ra'ayinsa game da babban zaben Najeriya. A hira da ni da shi a yammacin jiya da ya kama na ziyara nan murya Amurka. Na tambayi dan gwagwarmayar ko ina tasirin wannan zabe na Najeriya ga nahiyar Afirka.
Anything that happens in Nigeria is an impact in the rest of Africa. Unfortunately, they are in a very invidious position of how to
contain. Yace duk wani abu da ya faru a Najeriya yana da tasiri ga ragowar kasashen nahiyar Afirka baki daya. Sai dai abin takeici shine kasar na fuskantar kalubalen samar da tsaro saboda ayyukan mayakan sa kai.
Mr. Tsvangirai, me muke fata zamu gani daga wannan zabe na Najeriya?
I'm only positive in the saying that at least they are able to carry out an election. Hopefully it's going to be credible. But I mean, given the fact that you have got this Boko Haram insurgency.
Ina da karfin gwiwa saboda za a gudanar da zaben. Ina fata za a gudanar da sahihin zabe musamman idan aka yi la'akari da matsalar yanzu ta Boko Haram.
Morgan Tsvangirai mai shekaru 63 shine babban jagoran hamayya da ke kalubalantar shugaban Zimbabwe mai ci Robert Mugabe. Ya rike mukamin Prime Minister daga shekara 2009 zuwa 2013.